san ki ni ban gajiya tunda na fara bani saya kaunar ki ce a zuciya masoyiya ko za a dauran digiya wallahi ni dai sai na fada dadi wahala ko wuya wallahi ni dai sai na fada ki tausaya min dai ki kara min kaunar da kike ta nuna min
Dreams are not debates.